ba, wanda bai san cin kaca ba ya gaya mun, zan gaya mishi ma'anar cin kaca. Masu tambaya na, idan da ina live jiya na gana ta tambaya na wai menene cin kaca, menene cin kaca, sannan menene headquarter kuka je ku, menene headquarter sannan menene cin kaca. To duk da ba ku san cin ba ku san cin kaca ba, sannan ba ku san me ake kiran shi headquarter ba.